Mutane kimanin 800,000 ne ake sa ran yi wa allurar rigakafin corona a yayin wannan kamfen ta tsawon kwanaki 10 da ke matsayin ta biyu bayan wacce aka kaddamar a birnin Yamai a ranar 29 ga watan Maris din da ya gabata. Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi Mai Nasara ya yi wa manema labarai ƙarin bayani game da tsarin gudanar da wannan aiki.
Yanzu haka muna da kama a dose na vaccine da ake wajen miliyan guda 900. Wannan launin biyu na wannan shaushawa duk mun samo su babu inda babu sutu cikin wannan ƙasar. Akwai guda da ake ce ma AstraZeneca, shine ake ma wanda ya shekara 55 bisa abin da ya sama, kuma akwai Sinopharm wanda ake ma dan shekara 18 abin da ya sama. Kuma kana da doke da wani ciwo ko baka doke, duk wanda yazo za a mai wannan shaushawa.
Sabanin yadda wasu kasashe mutane ke dare-daren abin da suka kira illolin da ke tattare da allurar corona, har yanzu ba a sami korafi daga wasu ba game da sahihancin rigakafin a nan Niger makonni kusan 5 bayan kaddamar da kamfen farko da ke shafar dubban mutane, inji Dr. Adamu Fumakwai Gado na asibitin kwararru Hopital General de Reference.
Cikin satin ga 4 an samu mutum 2,204 da suka yi wannan shaushawa a cikin wanga asibiti na Hopital de Reference. To kun san kuma shaushawa biyu ne ake yi, aka maka ita wannan ta China, aka maka ita yau, kenan bayan sati 3 sai a maka na biyu. To kuma wa'annan na biyu su ma an samu mutum 1,110. Ba mu samu matsala ba irin wagewa da za ta ce mutum ya yi abin da zai shiga cikin wani hali hakan ga mai wuya.
Domin tantance yadda mazauna birnin Yamai suka karɓi rigakafin na COVID-19, ministan kiwon lafiya ya leƙa wasu daga cikin cibiyoyin da aka keɓe don wannan aiki. Taron mutanen da suka fito na nunin abin ya samu karɓuwa.
To ni na zo na yi ta farko daga watan da wuce, yanzu aka samu sati 3 muka da interview din. Wani gaskiya na yi ban samu ko ban samu matsala ko ban shiga ko ciwon kai ko wani matsala. Yanzu na zo interview masu jita-jita din nan su siyar rigakafi ne an kawo mana, kowa ya zo ya yi. Na mai komai daga Allah ne dai.
Service din muka dai lissahi muka gani sai muka taho gaba ɗaya mu yi rigakafi. Wannan ciwo ga mai duniya ƙara mutum ya yi rigakafi. Premier dose kita ce zan ɗauka.
A tsakiyar watan jiya ne jamhuriyar Niger ta karɓi tallafin alluran AstraZeneca 350,000 a ƙarƙashin shirin COVAX mai hangen tallafawa ƙasashe matalauta. Makonni 2 kenan bayan da hukumomin ƙasar suka karɓi wani tallafin ƙasar China mai kunshe da allurar Sinopharm 400,000. Mafarin ƙaddamar da wannan kamfe a dukkan faɗin ƙasar mai yawan mutane miliyan 22. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.